Taron na cikon biyar wadda shugaba Akufo-Addo ke shugabanta ya samu halartar shugaba Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire, shugaban Niger Issoufou Mahamadou na Nisifo Inasigbe na Togo, da gwamnonin bankunan tsakiya da kuma ministocin kudin kasashen ECOWAS. Da yake gabatar da jawabi sa, shugaba Akufo-Addo ya ce,
"It has been nearly 20 years since the idea for the establishment of a single currency for ECOWAS."
Shekaru 20 kenan da aka fito da wannan ra'ayin yin amfani da kudi na bai daya na kungiyar ECOWAS. Lallai ne mun fuskanci kalubale akan hanya da yadda wannan mafarki zai zama tabbatacce, haka kuma mun yi nasarori masu daukar ido. Tabbas mun daura aniyar samun kudi na bai daya wa kasashen ECOWAS, wanda zai taimaka wurin tafiyar da kasuwanci da kula da iyakokinmu, ya kuma bunkasa harkokin tattalin arziki, ya kyautata halin rayuwar mutanenmu. Kuduri ne da ya kamata mu cimma.
In this regard, I urge ECOWAS member states,
dangane da haka nake kira ga kasashe mambobin ECOWAS su sabanta aniyar su wurin amincewa da tabbatar da kudurorin na ECOWAS. Misalin kudurorin tafiyar motoci, walwalan tafiyan kaya da mutane, a ƙarshe amfani da kuɗi na bai daya. Na dai sadu da wani ɗan Nigeria da ya halarci taron a matsayin mai lura, ya kuwa yi min bayani dangane da wannan yunkuri na shugabannin kungiyar ECOWAS.
Sunana Dauda Kuntubura, na zo ne nan a matsayin mai lura da al'amuran da suke faruwa tattalin arziki na Afirka ta Yamma. Wannan taro alhamdulillah tunanin da shugabanninmu na kasashen Afirka ta Yamma suka yi yana da kyau a zuwa haɗe ɗaya a faɗaɗa kasuwanci da cinikayya, sannan kuma kuɗaɗenmu su zama bai ɗaya. Idan kuɗaɗen suka zama bai ɗaya, kaga zai ƙarfafa darajar tattalin arziki, saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kuɗin misali na Ghana zuwa dala, sannan kuma a zo a mai da shi kuɗin kamar sefa.
Malam Suleiman Mustafa, masanin abin da ke kai yana kawowa, ya yi imani nazarin wannan shiri zai yi tasiri ga cigaban kasashen kungiyar ECOWAS.
Amfanin shirye yana da yawa.
Na'am.
Na farko, mu duka kasashe biyar da muke cikin West Africa, English speaking, kasashen da ke English, Inglesia, suke amfani da Turanci English, ba Faransawa ba.
Na'am.
Zai bar mu duka mu samu kudi guda, muna amfani da shi, baka neman dola ko baka neman euro, sannan ka je kai kasuwanci. Ya taimaka mana kuma cikin shanin kasuwanci da tattalin arziki. Ya taimaka mana wurin da yau in za ka yi ciniki tsakaninmu, ya taimaka mana bisa kan haka da ya so mu samu wajen tattalin arzikinmu da kasuwanci tsakaninmu ya ci gaba.
Za dai kwashi kwana hudu ana tattaunawa har sai an cimma matsaya. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.